sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A yau ne aka fara bikin cikar wannan gida mai albarka na Freedom Radio shekaru 16 cif da kafuwa. A yayin da ake bikin ranar masu bukata ta musamman a fadin duniya, wasu daga cikin masu bukata ta musamman sun ce wata miyar sai dai a makota, domin ku wannan rana ba fa dan su ake yi ba. Shi ma dai wani pastor ya fasa kwai kan yadda ake waka cika tashi na masallantar da maguzawa a nan Kano. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar Hizba ta sanya wasu matakai wanda tace kowa sai ya bi kafin ya danna kauyuka zuwa kai kalma ga maguzawa dake kauyuka a cikin garin Kano. Kadan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na inda ranka. Kamar kullun, kamar kuma yadda aka saba, za ku ji mu da rahotanni daban-daban a cikin wannan shiri. Sunana Sunusi Ahmad Batura Dawakin Tofa ke gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci.
Kamar da bayani ya gabata cewar wannan shiri dai na musamman ne, an shirya shi ne musamman dan bukukuwa da wannan gida ya dauka dan cikar sa shekaru 16 da kafuwa. Na tabbata ko da ne kai zai dace shekaru 16, to babu shakka ya fara girma, ya fara wayo. To alhamdulillah, Freedom Radio dai ta ce kara shekaru 16 masu albarka, dan haka ne wa gayyato dukkanin wadanda suka gabatar da inda ranka ko suka aiki a wannan gida, domin dai sa wannan shiri na inda ranka albarka da ma Freedom Radio baki daya kasancewar an zama daya. Zan da gayyato Sunusu Bature da Wakin Tofa wanda zai ja akalan shirin daidai gwagwado dan tunawa mai sauraro yanda ya gabatar da wannan shiri a daidai wannan lokaci. Sunusu, gare ka.
To Yusuf, zamu je ga rahoton mu na farko a wannan rana da dukkanin mutane masu bukata na musamman dake fadin duniya suke bikin ranar su, wanda rahoton mu na farko zai zo ne daga bakin wakilin inda ranka Nasir Salisu Zango. A cikin wannan rahoto za ku ji irin kalubalen da masu bukata ta musamman suke fuskanta a fadin duniya baki daya.
Masu bukata ta musamman na fuskantar wariya a fannonin rayuwa daban-daban, kuma duk wani yunkuri da ake ta fafutukar yi wajen samar da daidaito a tsakanin su da sauran al'umma abin na neman cin tura, duba da yadda suke yawan kukan ana mayar da su daban daga sauran mutane. A Najeriya dai duk sanda za a yi aikin titi ko ginin azuzuwa a makaranta ko hanyoyi a wuraren aiki ko makewayi, zai yi wuya kaga an samar da tanadi na musamman ga masu bukata ta musamman. Shi yasa a wasu lokutan rayuwa yake musu wahala wajen neman ilimi da zuwa wuraren aiki. Sai dai kuma a jihar Kano, masu bukata ta musamman sun hada kai sun samar da doka domin tilasta yin la'akari da su idan an zo samar da ire-iren waɗannan hanyoyin more rayuwa. Har ma Abba Sarki, shugaban kungiyar masu bukata ta musamman ta Kanawa dake birnin Kano, ke cewar burinsu shine a fara amfani da dokar ka'in da na'in.
Dama ka san mun yi doka da muka kai aka sa hannu a kai, shi wannan doka ta tanadi dukkan waɗannan kunshin abubuwa kamar wannan hanyoyi da ake kira da a samar da accessibility, wato hanyar shiga wacce dukkan mai bukata ta musamman zai shiga a cikin sauki da je inda zai je, ko ta hanyar in baya gani ko in a wheelchair yake duk ya wuce a cikin sauki.
To amma a ra'ayin Muktar Ilyas Dumbulin, sakataren kungiyar masu bukata ta musamman a Kano, ya ce su yanzu ba ma maganar titi ce kawai a Alaba, akwai dimbin matsaloli da suke fuskanta, dan haka suke kira ga gwamnati da a duba lamarin su.
Abu na farko, ita kanta rayuwar ma ba gwamnati bata inganta ta ba, rai a zo kan magana kan tituna, kaga sai ansa sai gida ya koshi sannan za a iya badawa. Tituna kan hakika ba a ware su dan mu ba, ba kuma a ware su akan abubuwan da suka shafe mu. Duk wani abu da kake ganin ana yi, to da wahala kaga gwamnati ta yi la'akari da yadda muke, kawai tana yin abinta ne yadda dan kwangila suka tsara mata, ko kuma yadda su suka tsara taswirar kayan su yadda suke so.
A shirye-shiryen bikin wannan rana a Kano, masu bukata ta musamman sun shirya taro gabanin wannan rana. Har ma gwamnatin Kano ta kudura aniyar ci gabar tallafa musu domin cimma muradan su na rayuwa.
To an gaishe ka, Suda Sarkin Labari. To a wannan rana dai, mutanen da ke fama da cutar nan mai karya garkuwar jiki, wato HIV ko kuma sida kamar yadda Hausawa ke kiranta, sun gabatar da wata zanga-zanga ta musamman kuma ta limana da ke nuna rashin gamsuwar su bisa abubuwan da ke faruwa na kyamata da al'ummomi da gwamnatoci ke yi musu. Tsohuwar wakiliyar shirin Jamila Suleiman Gezawa na dauke da wannan rahoto.
inda nake so akwai ƴan uwan wanda sun je makaranta ba su da aikin kuma mutu an ba su da yara kanana nake so gwamnati ta tallafa mana ta taimaka mana ta dauke su daga cikin mu aiki
mata mazajen in aka same su ba su da ba sa son zama da mata
to an gaishe da ƴar mutan gezawa
ita ma dai wata kungiyar daban ta yi irin nata tattakin kan yadda wata kungiya mai rajin kare kananan yara kan kamuwa da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ta gabatar da nata wakiliyar mu Nusaiba Umar Madaki ita ce ta shiga cikin wannan ayarin
muna godiya da Allah kan wannan rana wacce muke tunawa da ɗan uwan mu wanda Allah ya sa su kawo da iftila'in wannan abu wanda abu ne daga Allah subhanahu wataala in yi ba mutum bayan da zai yi kuma sannan duka masu wannan abun ƴan uwan mu ne maza da mata kuma marungume su hannu biyu muna san su muna kaunar su ba dan kuma ba sai dan ba ma kyamakan su sai dai shi wanda yake da wannan cuta cutar muke kyamata ba wai shi ba
to a gaida Nusaiba nan gaba kadan ake sa ran za a fara yi wa maza wata allura ta tazarar haihuwa ba kamar yadda ake yi wa mata ba wakiliyar mu tsohuwar abokiyar aiki Jamila Hamisu mai iyali na dauke da cigaban wannan labari Jamila gareki
bayan kwashe tsawon shekaru ana gudanar da bincike da gwaje-gwaje kungiyar likitocin kasar India masu gudanar da gwaje-gwaje sun samar da allurar tazarar haihuwa na maza Dr. R.S. Sharma, babban likita a cikin kungiyar, ya bayyana wa jaridar Hindustan Times cewa sun gama gudanar da duk wani gwaje-gwaje da ake bukata akan maza 303 kuma sakamakon su ya nuna da kaso 97.3 ba tare da wata illa ko matsala ga jikin dan adam ba. Ya kara cewa za a yi wa namiji allura ne a wani sashen jikinsa kuma za ta bashi kariya daga haihuwa har na tsawon shekaru 13. Yanzu aka an mika wannan allura zuwa ga hukumar da ke lura da ingancin magani ta kasar India domin tantancewa kuma ana sa ran samun amincewarta nan da watanni 7 domin fara sayarwa da kuma amfani da allurar wanda hakan zai sa ya kasance hanyar tazarar haihuwa na maza na farko a duniya da fatan zango zai gwada wannan allura
kai alhamdulillahi jama'a kun ji dai sunusi yanda yake a da haka dai yake a yanzu Allah ya kara basira ita ma dai Jamila Suleiman Gezawa kun ji ta yanda take haka take mun so a ce me muna ta shigo wannan zaure wato Maimuna Said Bello da kuma Madan Aminu sannan kuma shi kansa wanda ya gabatar da shirin na inda ranka wato Bala Muhammad Koki su ma duk mun so su zo wannan waje amma insha Allah tunda dai mun fara wannan biki su ma za mu gaice su za ku ji muryoyin su To madalla kasancewar yanzu mun shigo bangare na biyu na wannan shiri yanzu kai tsena su da Salisu Zango ne ishigo da shi da dukkanin waɗannan abokan aiki namu kamar yadda bayani ya gabata a baya kaco kan mun mika wannan shiri ne ga Halima Umar Sani ita za ta za akalat wata tattaunawa da akai a tsakanin su waɗanda suka gabatar da shiri kuma tsofaffin ma'aikatan wannan gidan radio inda mai sauraro zai ji tattaunawar da akai mai nishadantarwa da fadakarwa har ma mutane dubunai suka bi mu ta dandalin mu na yada zumunta na Facebook aka rika yin comment masu dadi da sauransu
kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar yau dai shirin ana tare ne gaba ɗayan mu ga mun nan tsofaffin ma'aikata na gidan wannan radio wanda na farko shine Nasiru Zango sai na wani aikin fa a wani
gurin assalamu alaikum ina ban gane ba ai sai abinda ake murya me zancin tunatunan asiri
kowa
mun san sai kika lecturori sai mu cinye ce na sabbatical a can yana waye sun kedda ai IPPS ta ko menene
IPPS doki me baki kam sannan kuma daga gefe na akwai Hajiya Samira Suleiman a kusa da ita akwai Jamila Suleiman Gezawa da kowa din dai ka san inda ranka kuma shekarunka sun kai 15 zuwa sama ka san Jamila Suleiman Gezawa sai kuma tsohon wani kira ne zan ce masa ne
wannan
Jafar ya hana
ganin man
murga ai kafin ya siyarsa ya hana
to dai kowa ya
san ka ce a nuna ka ce a nuna bare launin fata ki sauri mana ke kin ga ba dadi a ce an ware wata
to kaga dai jin sunan dai kowa yana san wasu za su nuna ba kowa bane ko illa Sunusi Bature da wakin tofa sai kuma ta kusa da shi ƴar uwata
ta karshen mu
a ƴar uwata dai ka san ka san aka faɗi mutunci ne mafi muhimmanci a guri shi
yasa idan za a yi mata wani abu zan kare mata kun san kanwar aboki na ce so kanwata ce
to Jamila Hamisu
Jamila
Jamila
a 2005 ta zo a Jamila ba 2006 sai ta kuma Jamila
sai dai ai mun afuwa wata kila ba zan faɗa Jamila Hamisu mai iyali
yawa
to dai kamar dai da kuka ji mun nune a yanzu zamu dan tattauna dangane da abubuwan da suka wakana a baya da kuma ina aka je ina za a je zance zan fara da Sunusu Bature tunda dai kowa inda aka fina maganar inda ranka ne anan yanda muke tare to shi za a fara shin tuba Sunusu Bature me zaka ce
to alhamdulillah wannan rana ce ta tunawa da tarihi da kuma abin sha'awa da nishadi ganin cewa an tare da ƴan uwa juna ana tuna abubuwan da suka faru baya abubuwa da yawa sun faru gaskiya wasu na dadi wasu na rashin dadi da sauransu amma abin alfaharin shine har yanzu muna nan united as one family ai hakuri Hausa wani zama tana guduwa amma dai alhamdulillah gaskiya an yi zama na dadi wanda duk sanda aka tuna za a ji cewa alhamdulillah
to Jamila so nawa kai fada da Nasiru
ai ba mu taba fada inda ranka da zango ba ba mu taba ba wato gaskiya an yi aiki a freedom kamar da Sunusu ya fada na ƴan uwantaka wanda zaki ga wannan bond din shine har ya hada mu yanzu ba dan an yi wannan aikin ba da ba lalle yanzu a hada ana irin wannan ba amma fa an shakalu bale da gogwar maya din wanda ba a fada mun yi gagarumin cold fada da zango wanda har sai da ya kai mu sama
Allah
ya ji kan UST shi ya shiga tsakani ya ce wannan ai ba wani abu bane amma dai alhamdulillah duk sanda dama za ku yi fada zaka ga ku zauna da mutun tsawon shekara uku ko hudu muka zauna muna aiki wannan ne gagara mun fada da zamu yi banda ƴan
amma wake kun taba yin fada da mai iyali kuwa
ba mu taba ba
dan bakin ciki to
a gurguje saboda lokaci Nasiru me zaka ce
to alhamdulillah ni gaskiya nayi aiki da Jamila nayi aiki da Sunusi nayi aiki da Jamila nayi aiki da Halima Umar Sani duka ba wanda ban aiki da shi ba a inda ranka Samira ba mai aiki da ita a inda ranka ba mun dai aiki da ita a matsayin ta na host kin san dai nayi zatan yayar Jamila Gezaji saboda wannan Samira Suleiman wannan Jamila Suleiman so ina gan su yanzu tun yayi sai aka ce min la kai ai da girman nan ga Jamila Geza ta girma kina ce la ila
masha Allah da annabi
duk wannan girman
masha Allah
to a takaice alhamdulillah wani abu da yake burge ni shine tun ma kafin ku bar mu ku samu canje canjen aiki duk sanda nazo freedom daga gida ina kaddara cewa freedom gida ne na biyu domin zaka ga abinda zaka yi da ƴan uwanka a gida haka zaka zauna a freedom kai sannan kuma wani abu da zai yake bada sha'awa har yanzu duk gaba ɗayan mu nan kowa zaka ga kamar dama ba a tafi ba kawai dama kawai gida gidanmu daya kowa an gari ya waye tafi gurin aikin sa kuma ƙara dawowa so wannan ne shi yake burge ne yake kuma ƙara bani sha'awa har yanzu
Jamila
zai daina ba yawa
me zaki ce
to alhamdulillah ni dai ba abin da zan ce dai yawanci duk abin da ya kamata a faɗa abokan aiki sun faffada musamman Nasiru da ya zage ina ta bayani ya hana mu magana alhamdulillah mun yi aiki da Nasiru mun yi inda ranka tun ana ganin ba za mu iya karanta labari ba muna bin Nasiru lokacin kin san bayan ina jin bayan ka Nasiru ya fara aikin to bayan kamar yanda ke ta mutu wani tashin wani da Allah ya ce baka ka samu ci gaba
a ba bayan sa bane
ka
rabu karkai da shi
ka gane
eh
a sai da shi sannan kai je ne
a shikara ɗaya ne
sai lokacin da suke yi tare ma da yake shadu din Sunusu ya fa shining an fi sanin Sunusu da Allah ya ce maka Sunusu ya tashi to zango ina jin shi ni ma Allah ya ce maka Allah ku jira babba to mu kuma lokacin mu kuma ɗan koran zango ne zango da Allah babu labarin nan mu karanta yana jajjan aji amma daga baya da muka goge muka zo mu ma mun zama irin
eh
dan Allah zo ki karanta ta ina da abin yi ina yau ni ci akan tebur to alhamdulillah dai it's very fun mun ji dadin zama da Freedom Radio staff mun ji dadin da ranka
to a gurguje zan muku ta malamai cikin jumla guda daya me fatan alheri
alhamdulillah yadda daga nan muka fara Freedom Radio ita ce sanadiyar duk sanin mu da aka yi muna fata yadda aka fara za a yi a gama lafiya
Jamila
kuma shugabannin gidan misali shi kansa AVM wanda kusan shi ne zuciyar gidan Allah ya ji kansa Allah ya gafarta
musu
da shugabannin mu duk da muka rasa su Allah ya gafarta musu su zango kuma da suke cikin gidan Allah ya ci gaba da daukaka ku ya ci gaba da kare ku gaba
daya
duka kuma anan muka zo karshen shirin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a sai kuma waɗanda kuka ji muryoyin su Nasiru Salisu Zango shine shugaban shirin Abdulrahman Hamis na Madina ya sada ni da ku ni Jamila Suleiman Gezawa ke cewa Allah ya ba mu alherin sa amin
to jama'a iyakacin abin da zan iya kawo muku kenan insha Allah sai mu tara a gobe tunda dai har yanzu muna cikin wannan biki na cika shekaru 16 masu albarka da wannan gida na Freedom Radio mai albarka yake ciki duka kuma anan shirin inda ranka zai diga aya amma da madugun shiri kamar yanda kuka ji Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma Zulaihad Yusuf Aji Amina Hamisu Isa da kuma Nasibu Umar Madaki sai Abdulrahman Hamisu na Madina har kullum shine ya sarrafa na'ura don sadan da ku Yusuf Ala Abdullahi ke cewa mu huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a